Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani Sarauniya Far'a FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Litini 2 ga watan Mayu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran.
To wani harin bom da aka kai a cikin wata mota a birnin Baghdad ya halaka wasu mabiya mazhabar Shi'a su 13. Yayin da kasar Turkiya da karin kasar suka halaka mayakan IS su 63 a Syria. Kasar Venezuela ta canza lokacinta inda ta matsar da shi gaba da rabin sa'a daya a wani mataki na rage yawan amfani da wutar lantarki.
To kanun labaran kenan. Za ku ji cewa wasu matasa sun ba da wa'adin a inganta al'umura ko su mamaye fadar shugaban Najeriya.
Bano ku faya soro.
To sai dai gwamnati ta ce ba ita tafa ta karzo man ba.
Waɗannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa hakika haka suke, amma ba a yau ne suka fara ba.
To ko me yasa Niger ta yanke shawarar kafa kotu daban ta shari'ar kasuwanci?
Zai kawo ci gaba ƙwarai cikin harkokin kasuwanci. Wato ɗan kasuwa ba zai tsaya ba ya ta a ce mai je ka dawo je ka dawo.
Sannan kamar kowace ranar Litini, Yusuf Harande na tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Sannan akwai mu kuma tafa da ra'ayinku da kuka aiko mana, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wani harin bom da aka kai a cikin wata mota a birnin Baghdad ya halaka wasu mabiya mazhabar Shi'a su 13 yayin da suke bikin tunawa da mutuwar wani shugabansu da ya rasu a ƙarni na 18 wato na 8. Yan sanda da masu ayyukan kiwon lafiya sun ce akalla mutane 28 ne suka jikkata a ciki har da ƙananan yara da mata. Wata mota da aka aje a gefen titi shaƙe da ababen fashewa a yau Litinin a kudu maso yammacin unguwar Saidiya ce ta fashe. Yayin da musulmai mabiya mazhabar Shi'ar suke bikin tunawa da Imam Musa Al-Qadim a arewacin Baghdad. Babu dai wanda ya dauki alhakin kai wannan hari, sai dai a baya mayakan IS sukan kai irin waɗannan harhare domin ko a ranar Asabar da ta gabata kungiyar ta IS ta kai wani hari da ya halaka mutane 23 a wajen babban birnin na Baghdad. Dubin dubatar ƴan Shi'a ne suka yi ta tururuwa na tsawon kwanaki domin zuwa arewacin Baghdad inda aka binne Imam Musa da niyyar halartar bikin wanda ake yi a kowace shekara.
Dakarun ƙasar Turkiya sun halaka mayakan IS 63 a Syria. Bayan da suka kai wani farmaki daga filin jirgin yakin dakarun kasar da ke Idlib kamar yadda wata sanarwa da sojojin kasar suka fitar ta nuna. Kafar yada labaran kasar ta ruwaito cewa harin ya daidaita na'urar harba rokoki da dama. A cewar rahotanni, harharen da dakarun kasa suka kai ya kashe mayakan na IS 34 yayin da hare-haren jirgi mara matuki ya halaka wasu 29. Martanin da dakarun kasar ta Turkiya suka kai ya auku ne bayan da aka harba wasu rokoki a kan birnin Kilis da ke Turkiyyar a kusa da arewacin kan iyakar Siriya, harin da ya raunata mutane 8. A wani lamari kuma na daban, ranar Lahadi wata mota shaƙi da bamabamai ita ma ta fashe a kofar ofishin ƴan sanda da ke Gaziantep a kusa da kan iyakar Siriya. Harin ya kashe ƴan sanda biyu sannan ya raunata wasu 22, amma ya zuwa yanzu babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin.
Har-haren da ake kaiwa akan masu ra'ayin kansu da malaman makaranta da ƴan kasar waje da kuma mabiya kananan addini na ci gaba da jefa fargaba a zakatun al'ummar kasar Bangladesh. Lamarin da ake ganin alama ce da ke nuna ballar masu tsaurin ra'ayin addini a kasar, wadda ake mata kallon tana da sassaucin ra'ayi idan aka zo batun addinin Islama. Watan Afrilu shine mafi muni a irin kai waɗannan harhare a ƙasar da ke kudancin Asiya, inda aka kashe mutane 5 ciki har da wani ɗan ƙabilar Hindu da aka zarga da cewa ya zagi Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da wasu masu fafutukar kare 'yancin masu mu'amalar jinsi ɗaya su biyu. da wani farfesan jami'a da kuma wani dalibi mai koyon aikin lauya da duk aka zarga sun soki masu tsaurin ra'ayin addini a shafukan Facebook. Yayin da irin waɗannan kashe-kashe ke ci gaba da kasancewa ba tare da an samu wanda suke aikata su ba, babu wata alama da ke nuna cewa ga waɗanda suke aikata kisan ko da yake ƴan sanda sun ikrarin cafke wasu mutane, amma iyalan waɗanda abin ke shafa na ganin ƴan sandan na jan kafa wajen binciken waɗanda ake zargi.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dan takarar neman shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce Amurka ba za ta ci gaba da zura ido tana kallon China tana mata abinda ta ga dama ba. Trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake magana akan yadda Amurka za ta daidaita hulɗarta da sauran ƙasashen duniya. Dan takarar wanda shi ne ke kan gaba a jam'iyyarsa ya nuna cewa akwai rashin daidaito a irin hulɗar kasuwancin da ƙasashen biyu ke yi, inda ya yi ikirarin cewa a matsayinsa na ƙwararre a fannin kasuwanci zai kawar da rashin daidaito a hulɗar kasuwancin Amurka da China. Yayin gangami da ya yi a Indiana jiya Lahadi, Trump ya jaddada cewa zai sauya lamarin ta yadda Amurka za ta nuna ƙarfinta a kan China. Zaɓen fidda gwanin da za a yi gobe Talata a Indiana zai kasance da muhimmanci ga burin ɗan takarar a yunkurin da yake yi na ganin ya mallaki tikitin zama ɗan takarar jam'iyyarsa a zaben da za a yi a watan Nuwamba.
Ƙasar Venezuela ta canza lokacinta inda ta matsar da shi gaba da rabin sa'a ɗaya a wani mataki na rage yawan amfani da wutar lantarki. Shugaba Nicolas Maduro ne ba da umarni saboda matsalar ƙarancin wutar lantarki da ke ƙasar take fama da ita. Ministan kimiyyar ƙasar George Areza ya ce wannan mataki zai rage yawan sa'o'in da ake amfani da wutar lantarki da daddare da kuma yadda ake amfani da na'urar sanyaya ɗaki ko kuma air condition musamman ma a ma'aikatu. Baya ga haka, gwamnatin har ila yau ta fara aiwatar da wani shiri na ɗauke wuta na wani lokaci da yin aikin gwamnati na kwanaki biyu cikin mako da kuma rufe makarantu a kowace ranar Juma'a. Matakin na nufin Venezuela za ta wato na baya da sa'o'i huɗu kenan da agogon GMT, kuma waɗannan sauye-sauye na zuwa ne yayin da ƙasar ke fama da matsalar taɓarɓarewar tattalin arzikinta. A da dai ƙasar ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da ke facaka da kuɗaɗen man fetur, amma faɗuwar farashin man fetur ɗin a kasuwar duniya ya sa ƙasar ta shiga halin ni'yasu.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wasu matasa suka yi barazanar mamaye fadar shugaban Najeriya muddin gwamnati bata inganta al'amura a ƙasar ba cikin wa'adin sati guda. Daga Abuja ga wakilin Hassan Maina kaina da rahoton.
But we'll go and occupy Asoro. We have come to serve a 7 days notice. Now, in 7 days, we'll go and occupy Asoro.
Mr. Terze, jagoran kungiyar nan da ke ikirarin kare muradun tsarin demokradiyya a Najeriya, ke bayyana ba da wa'adin kwanaki bakwai ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta daidaita al'amura a cikin ƙasa, kamar wahalhalun rayuwa da talakawan ƙasar ke fuskanta a halin yanzu, rashin man fetur a cikin ƙasa da kuma tsadar rayuwa a gaba ɗaya. In ba haka ba kuma, su je su mamaye fadar shugaban ƙasa ta Asoro da kuma yin zaman dirshan. A gefe ɗaya kuma, gwamnatin Najeriya ta maida martani ta bakin ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalun.
A karkashin demokradiya kowa na da yancin faɗan ra'ayinsa bisa karkashin doka, saboda haka matasan Najeriya suna da ikon su faɗa ra'ayinsu kuma su nuna rashin gamsuwansu da duk abin da a nasu ganin ba a yi daidai ba. Waɗanda kuma suka ba da saƙo na mamaye gidan shugaban ƙasa sun nuna waɗansu abubuwan da suke faruwa a ƙasa. Waɗannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa hakika haka suke, amma ba a yau ne suka fara ba. Ana magana zaman lafiya ne wannan gwamnati namu ta dauke kyakkyawan matakai na dakile yanayin. Don haka, idan wani yana zargi yau cewa gwamnatin ba ta yi komai ba, ba ta yi wa gwamnatin adalci ba, idan kuma ana magana wahala a ƙasa, mun yi bayane da yawa cewa waɗannan wahalun da ake fuskance su a ƙasar nan sun samu dangantaka ne da halin da yanayin hanyoyin da tattalin arziki nan ba wai abu ne wanda gwamnati ne ta yi domin tana niyyar ta gallaza mutane ko kwa da wani irin rashin iya mulki ba a'a abu ne wanda muka samu kanmu cikin ta ne kuma ta zama dole mu doma ta kai domin a cice kasan saboda suna da yanci su yi mamaya a koina idan da za su bi doka
ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalun Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To Allah shi kyauta kuma gaida Hassan daga batun barazanar mamaye fadar shugaban Najeriya sai kuma batun tsaro a shirin arewa maso gabashin Najeriya yanda sojojin Najeriya suka ce baya ga wasu nasarorin da suka ce sun yi sun kuma damke wasu yan matan boko haram shida hudu daga cikin su akan hanyar su ta kai harin kunar bakin wake daga Maiduguri ga wakilin Haruna Dauda da cikakken rahoton
Rundunar sojan Najeriya 67 dake garin Maiduguri sai ta samu nasarar kauda wani harin ayan gunar bakin wake mata hudu da ake kyautan cewa sun fito ne daga jarin Sambisa kuma suna dumfaran wani kauye da ake kira Jimini Bolori ta kuma samu nasarar kame wasu mata guda biyu da ake zaton cewa su ma ayan gunar bakin waken ne dake dumfaran kauyen Madiyari
Troops and other forces suicide female suicide bombers approaching from Sambisa
Komandan rundunar sojan 67 da ake kira Operation Lafiya Dole mai General Loki Irabo ya shaida manema labarai jiya cewa rundunar nasu na cigaba da samun nasarori game da yaki da yan ta'adda da suka sa a gaba Major General Rabudo yace sun kuma gano inda ake horar da irin waɗannan yan ta'adda a wani kauye da ake kira Madalla dake karamar hukumar Dikwa a jihar Borno yace sun samu nasarar kashe ɗaya daga cikin shugabanni yan kungiyar da ake kira Amir da kuma wasu guda shida sannan suka kame wasu guda biyar a raye suka kuma lalata wasu motoci guda biyar na yan kungiyar Boko Haram din.
The patrol team later freed some hostages.
Yace sun kuma samu nasarar sakar wasu mutane 1000 da yan gungiyar Boko Haram din suka yi garkuwa da su. Yace rundunar Operation Lafiya Dolen su kuma samu nasarar gano inda waɗannan yan gungiyar Boko Haram din ke sarrafa babamai a wasu ƙauyuka da suka hada da Boboshi, da Garna, da Kyari, da Gimba, da Ajari, dukkanin su a karamar hukumar Bama. Sun kuma gano tukunyan gas guda 8 da waɗannan mahara ke kera babamai da su a wata makarantar primary. Sun kuma kame wasu yan gungiyar Boko Haram din 3 da babura guda hudu da ke kula guda uku da kuma na'urar da ke samar da wuta ta hanyar hasken rana da ake kira solar panel guda biyu a ranar 28 ga watan Afrilun da kuma rundunar nasu ta gudanar da wani sintiri a ƙauyen Bogoro da Dugunu ko da isar su ƙauyen Baraka sun ci karo da wasu yan kungiyar Boko Haram din inda suka samu nasarar kau da su kuma suka ci gaba da nausawa zuwa yankin Jidda village wannan nan ma suka yi aran gama da wasu yan kungiyar Boko Haram din inda suka kashe guda hudu daga ciki
the patrol team also discovered a big pit where the Boko Haram terrorists used for dumping their victims to die and rot.
Yace rundunar nasu kuma sun gano wani katoton rami inda yan kungiyar Boko Haram din kan jefa mutanen su da suka mutu su kuma ribe a cikin ramin baki daya. Yace rundunar nasu sun kuma samu nasarar kubuto da wasu da yan kungiyar Boko Haram din suka yi garkuwa da su. Sannan suka gano wasu bindigogi kiran AK-47 da alburusai da daman gaske. Yace sun kuma gano wani store dake dauke da kayayyakin abinci da wani store na daban dake kunshe da magunguna hada da kwayoyin bugarwa wanda ce sun yi amanna da cewa irin waɗannan kwayoyin ne akan baiwa mutanen da kan je su yi kunar bakin wake
during the operation one of our troops suffered gunshot wound and was evacuated for medical treatment
yace lokacin da muke gudanar da wannan aiki ɗaya daga cikin jami'an sojojin mu ya samu raunin harbin bindiga wanda yanzu haka yana karɓar magani kuma yana samun sauki General Rabo yace a ranar 29 ga watan Afrilu kuma rundunar nasu ta gano wani wuri da ayan kungiyar Boko Haram ke busa da naman shanu a ƙauyen da ake kira Yarwa inda ce kuma suna ci gaba da gudanar da bincike a kai mai junar Irabodo ya kira ga al'umma baki daya musamman wannan yankin ringimin yan kungiyar Boko Haram ya shafa da ci gaba da samun wasu da bayani don ci gaba da gudanar da ayyukan da suka sa a gaba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaki soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga faro ku dan hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta bati ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaki gobe lani bakin
gwamna sai a gaida maza a kuma gaida Haruna. Yanzu kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger, inda aka kafa kotun shari'ar batutuwan kasuwanci wadda za ta zama ta gwaji idan ta yi fa'ida a wanzar da ita a fadin kasar. Suleiman Muni Barma, gare ka.
Mun shiga cikin aiki tunda an ce a fara aiki fara shi ake yi, to amma kusan da yake komi aka fara ana ganin watakila kamar mutane ba su da labari sosai. Shi yasa muke cewa na gode muku, saboda ku za ku taimake mu mutane su san da kotun, kuma idan suna da bukata su zo wurin kotun domin shari'a. Kamar kuka sani, shi kotu bai zuwa ya bido mutane ce ku zo muku shari'a. Mutane su ne in suka samu matsala suke zuwa wurin koti. Mai ina iya tambata muku da cewa ya fara aiki saboda jiya ma mai shari'a a nan.
Kamar ita wannan kotu ta musamman, wani irin sauyi ne za ta iya kawowa ko kuma wani irin tasiri ne za ta yi dangane da yadda ake fuskantar rigingimu tsakanin 'yan kasuwa?
Shi ne ɗan kasuwa in ya kawo ƙara game da harkar shi kata jima. Gaskiya cikin doka ta wadda za mu aiki da ita, shari'a ta ce in kamar ɗan kasuwa ya kawo ƙara yau aka fara tantamnawa premier audience, kotu yana da hota bi kacal yana mizai sai an kabar da sakamako. Kenan ga waɗanda suka san yadda kotu ke taya cikin ƙasarmu za su mamaki su ce ko da dosai 100 ne ko da 1000 ne in ya shigo yau cikin hota biyu dole za a yin shari'ai. Kenan kun ga wannan muna ganin zai kawo ci gaba kwarai cikin harkokin kasuwanci. Wato dan kasuwa ba zai tsaya ya ce mai je ka dawo. Waɗanda aka ƙara dole za su tsayawa su yi shari'ai, ba ana jajjaya ba a ce a daga mana sai hotan nan biyu ba mayar da ya wuce. In ma ka tsaya kana kewaye don ka yi maka shari'a yi maka za'ai, tunda doka ta ce hota biyu ne. Kidan kaga wannan cigaba ne muke gani gaskiya game da yanda al'umuran shari'a za su tahaya.
Ta wata hanya su sauran 'yan kasuwa na sauran sassan ƙasa za su gabatar da koke-kokensu ga ita wannan koti?
To wannan ma tambaya gaskiya tana da muhimmanci, tana taimakawa mutane su gane. Kusan idan aka kafa hukuma, swata a ce ta ƙasa ce ko kuma a ce ga yankin da take da shi na yanki hukunci, mu yanzu kotunmu nan ne yame hukuncin shi ko shari'ar da yake iya yi na jihar Yamai ce. Yanzu 'yan kasuwa biyu suna da rigima ko Maradi ko Zandar ko sauran da jihohin suna so su kai ƙara, har yanzu da su ta wurin kotu wanda suka saba zuwa kai ƙara kayan har lokaci yayi a kawo irin wanga kotukin duka cikin ƙasarmu, saboda gurin gwamnati ne in dai wanga ya samu ya ta daidai a samu aka kawo irin waɗannan kotuna cikin ƙasa duka.
Ana turka saboda kuɗi, daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi, ana ma kai naushi saboda kuɗi, mu duba tsakanin ɗan adam mu gani, mutum yana kallon banza saboda kuɗi.
To a gaida Suleiman Muni Barma a hirarsa da shugaban kotun kasuwanci da aka kafa a Yamai. Yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe guda Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar, da kuma taya ku murna hutun ranar ma'aikata, tare da fatan Allah ya sa mu dace baki ɗaya, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ci gaba da duba irin yadda yara ke fahimtar karatu, da kuma irin gudunmawa da iyaye ke badawa a daidai lokacin da yara suke gida. Masu iya magana dai kan ce, gyara kayanka bai taɓa zama sauke mura ba. Don haka akwai buƙatar iyaye, malamai, masu hannu da shuni, uwa uba gwamnatoci su kasa kunne don duba da yi matuƙar hanci. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a babban birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya yi muna nazari dangane da haka.
Nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa. ilimi gwada ban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada ban dorewa mu nemi ilimi alfarin kowa ilimi don kowa ilimi don kowa mu nemi ilimi fitilar haskawa
wanda bai gani ma na hangowa
haske na ilimi na shiwa
wanda bai gani ma na hangowa
hasken da ko ina shi ke kallawa
wanda bai gani ma na hangowa
ko wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarce faduwa a wane duhun dare gun su fantawa bai adam batu kun hafunawa a ciki da gaskiya
I for ice cream, G for job.
Idan malamin ku ya shigo aji da safe me kuke ce masa?
Good morning, uncle.
To idan da rana ne fa?
Good afternoon, sir.
Wani mahaifin yara Umar Muhammad da ya juye malamin karatun gida wato home lesson a ƙauyen Fafe dake Abuja yake zantawa da yara a gida. Sakamakon hutun da makarantu ke yi a yankuna da dama a Najeriya. Irin wannan koyarwar kan taimaka ainihin wajen gano kwarewar yaran ko fahimtar fasahar karatu da rubutu da ake sa ran ke kan gaba a manhajar makarantun primary a Najeriya.
Yanzu idan nace can you run, me yake nan nace?
Zaki iya yin gudu?
In nace stand up.
Ki tashi tsaye.
Meye sunan abinci da turanci?
Food.
Meye sunan abin sha?
Drink.
To ruwa fa?
Water.
Shi dai wannan uba yakan tambaye yaran kan irin abubuwan da ake koya musu don yi musu gyara. Ko dora musu darasi na gaba kafin ma a shiga babin a ajin makaranta. Ibrahim Adamu shine shugaban makarantar primary a ya dake huntuwa jihar Katsina. Ya mara baya ga wannan ɗabi'a ta shigowar iyaye lamurar bitar karatun iyayensu.
Iyayen nan nasu ne. Ko da gwamnati za ta shigo ta yi wani abu, to ya kamata su kansu iyayen yara su ɗauki nauyin wasu abubuwa domin su sauƙaƙa ma gwamnati gudanar da abubuwan da ake gudanar a makaranta. Ba za a saki komai da komai a ce gwamnati za ta yi shi ba, ba za ta yi ba. Ilimi shi dole karo-karo ne, wannan ya kawo, wannan ya kawo, daga ɓangaren iyaye, daga ɓangaren gari mutane, sannan kuma daga ɓangaren gwamnati. To wannan shi ne a yau zan iya gaya maka cewa Aya Primary School tana da wani tsari wanda ba kowace makaranta take da shi ba. Aya Primary School tana daukan nauyin ma biyan wasu malamai dan kanta. Kashon in iyaye yara suka ba mu haɗin kai da irin yanda muka nuna musu suka fahimci muhimmancin su shigo su taimaka ma gwamnati, to alhamdulillah ina kyauta zaton za mu samu kaman mutum 10 by next time saboda ina da shortage of staff a wannan makaranta.
Za mu shiga jiya yanzu don jin yadda ɗan aji shida a primary Abubakar Ibrahim mai shirin tafiya sakandare yakan tafuka wajen karanta littafi da rubutun Ingilishi.
Commercial bank. These are the banks used by most people and companies to keep money available, borrow money and perform other services like purchasing or foreign exchange.
Abubakar da ya yi karatu ne kan ayyukan bankunan ƴan kasuwa wato commercial banks. Da gwaji wata ran sai kaga yaro ya kware. Yara dai da alamu sun fi kwarewa wajen karanta rubutun Hausa daga farko kafin su je ga harshen Turawa. Ga misali daga Fatima Ahmad, yar aji 4 na primary, da ta karanta wani shafi a littafin nan Iliya dan mai karfi.
Gamuwar Iliya da wargaji. Iliya ya mika cikin daji yana ta tafiya bai san inda yake nufa ba. Har dare yi masa gagajiya da yunwa ga kishirwa. Kuma ga dokin sa ya gaji yana dai ta tafiya ne kurup.
Inda an dage da gyara makarantun primary ta hanyar inganta albashin malamai da manhaja mai kyau, ba shakka makarantun gwamnati za su iya kamo masu zaman kansu.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Sai kuma godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu da Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Assalam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai ƙoƙarin neman sani.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana.
Bari mu hada da sakon farko wanda ya fito daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi Bauchin Najeriya, wanda ke cewa matakin da kamfanin mai na ƙasa NNPC ya dauka don fadada neman mai a Arewa abin alfahari ne ga mu matasan Arewa. Allah ya sa hakan ya zama alheri ga al'umma Arewa baki daya. Amin. Shugabannin kungiyar kwadago ya kamata ku dinga sara kuna ruwan bakin gatari. Neman ƙarin albashi a halin yanzu ba adalci bane ga dimbin matasa da suka gama makaranta ba su da aikin yi. Kamata yayi ku yi kira ga mahukunta da su samarwa da matasan guraben ayyuka don samun abin kaiwa bakin salati. Sako daga mataimakin ma'aji na kungiyar mu da talaka na ƙasa Alhaji Murtala Abasu mai shadda kuntagura. Sai kuma sakon Ali Abdullahi Doran Baga wanda ya ce muna Allah wadi da kiran da wasu kungiyoyi a yankin kudu maso gabashin Najeriya suka yi inda suka bukaci Fulani makiyaya su fice daga yankunan su. Ya kamata 'yan Najeriya su yi riko da aƙidar ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Shi kuma mai nasara Nasara Funto cewa yi bikin ranar ma'aikata da aka gudanar jiya ya zo daidai da lokacin da ma'aikatan Najeriya ke fama da rashin biyan albashi akan lokaci. Muna kira ga gwamnonin jihohi da su ji tsoron Allah. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Hussein Abba Dambam da Muhammad Musa Yongai Dambam, ungwan Musan Kuri, jihar Bauchin Najeriya, wanda ke cewa yajin aikin bazata da kungiyoyin darbobin Najeriya ke aniyar yi hakan bai dace ba. Kamata ya su zauna teburin sulhu domin hakan shi ne mafi a'ala a gare su. Da fatan wannan kira namu ya kai ga waɗanda aka yi domin su. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika kuduri da kungiyar kwadago ta yi kan biyan mafi karancin albashi kan naira 56,000 ya yi daidai. Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu. Sako daga Sani Muhammad Chindu, unguwar rufin madaki a Bautin Tarayyar Najeriya. Daga ƙarshe sai sakon Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe wanda ke cewa mu da talakawan Najeriya muna Allah wadai da baiwa 'yan majalisun dokoki da na wakilai maƙudan kuɗaɗe da sunan yi wa mazaɓinsu ayyukan raya ƙasa domin an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa.
To gaishe ka yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Wani harin bam da aka kai a cikin wata mota a birnin Bagadazi ya halaka wasu mabiya mazhabar Shia su 13 yayin da suke bikin tunawa da mutuwar wani shugabansu da ya rasu karni na 8. 'Yan sanda masu aikin kiwon lafiya sun ce akalla mutane 28 ne suka jikkata ciki har da ƙananan yara da mata. Dakarun ƙasar Turkiya sun halaka mayakan IS 63 a Siriya bayan da suka kai wani farmaki daga filin tashin jiragen dakarun ƙasar da ke Incirlik kamar yadda wata sanarwa da sojojin ƙasar suka fitar ta nuna. Kafa yaɗa labaran ƙasar ta rawaito cewa harin ya ɗaiɗaita na'urar harbar rokoki da dama. A cewar rahotanni hararen da suka wato da dakarun suka kai ya kashe mayakan na IS 34 yayin da hararen jirgi mara matuƙi ya halaka 29. Hararen da ake kaiwa akan masu ra'ayin kansu da malaman makaranta da 'yan ƙasar waje da kuma biya ƙananan addinai na ci gaba da jefa fargaba a zakatun al'ummar ƙasar Bangladesh. Lamarin da ake ganin alama ce da ke nuna ɓullar masu tsauraran ra'ayin addini a ƙasar wadda ake mata kallon tana da sassaucin ra'ayi idan aka zo batun addinin Islama. Dan takarar neman shugabancin Amurka a ƙarshen jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce Amurka ba za ta ci gaba da zira ido tana kallon China tana mata abin da ta ga dama ba. Trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake magana kan yadda Amurka za ta daidaita hulɗarta da sauran ƙasashen duniya. Dan takarar wanda shi ne ke kan gaba a jam'iyyarsa ya nuna cewa akwai rashin daidaito a irin hulɗar kasuwanci da ƙasashen biyu ke yi, inda ya ikirarin cewa a matsayinsa na ƙwararren a fannin kasuwanci zai kawar da rashin daidaito a hulɗar kasuwancin Amurka da China. Yayin gangamin da aka yi da ya yi a Indiana a jiya Lahadi, Trump ya jaddada cewa zai sauya lamarin ta yadda Amurka za ta nuna ƙarfin da take da shi a kan China. Zaben fidda gwani da za a yi gobe Talata a Indiana zai kasance muhimmi ga burin ɗan takarar a yunkurin da yake yi na ganin ya mallaki tikitin zama ɗan takarar jam'iyyarsa a zaben da za a yi a watan Nuwamba.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda yau Grace Alheri Abdu da Jamila Fagida tawagarsu za su gabatar. Kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga Malam Abubakar Usman Samunaka da iyalinsa da Allah ya ba su ƙaruwa na ɗa namiji wanda za a raɗa masa suna gobe a garin Samunakan. Allah ya raya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa da Julie Lethis wacce ta haɗa mana sautin da Mr. Martin injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai kuma anjima.